يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a yau 14 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 1438 wanda wannan rana ta yi daidai da 9 ga watan 6 na shekara ta 2017 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 120 kuma Allah ya da maqta'i na karshe a wannan sura mai albarka suratul nahl a cikin tafsirin da muke na alqur'ani a wannan masallaci na alfurqan a watan ramadan mai albarka a wannan masallaci yana nan birnin Kano Allah ya kara ma wannan gari albarka da arziki da tsari da kariya zamu karanta tambayoyin da suka zo kamar yanda muka saba wannan yace na kasance ina yin laifi wa Allah idan na tuba sai na sake komawa na neman addu'ar ku kan Allah ya tabbatar da dugadugaina kan da'arsa da shauran musulmi amin Allah ya tabbatar da kai take taki da zuciyarka alamar ingantaccen tuba shine idan mutum ya tuba ya ciro daga aikin amma kada shaydan ya sanya ka ɗebe kauna daga Allah ya ce kai makaryaci ne ko ya sanya ka ka rabu da Allah ka daina tuba dan idan mutum maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan bawa yayi zunubi ya tuba Allah madaukakin sarki zai ce bawa na ya san yana da ubangiji wanda yake azaba akan zunubin da aka yi masa kuma yake yafewa to idan ya sake yi ya sake komawa ya tuba Allah zai ce bawa na ya san yana da ubangiji wanda yake karban tuba kuma wanda yake yin ukuba akan laifi idan an yi masa har sai yayi na uku sannan Allah madaukakin zai ce Allah madaukakin sarki zai ce ma bawansa bawa na duk abin da yayi na gafarta masa matsawar yana neman tuba na yana neman gafara na saboda ka kada ka bari ka toshe ma kanka kofar tuba kai ko koma ya zuwa ga Allah kuma ka sani amma tuba baya inganta har sai idan kai azamacewa ba za ka sake yin laifin ba shine tuba yake zaman to ingantacce amma idan kai a cikin zuciyarka kuma kana da niyyar zaka sake komawa to wannan ba ingantaccen tuba bane sai ka yaki zuciyarka ka nuna ma Allah azamarka akan cewar ka bar wannan laifi daga cikin addu'ar wanda daga cikin salihan bayi yake cewa Allahumma inni as'aluka at-taubata wa dawamaha wa a'udhu bika min al-ma'siyati wa asbabiha wa dhakkirni bil khawfi minka qabla hujumi khatratiha واحملني على السلامة منها والكراهة نعم انت دي زوا كرشان دي كي تشوار شاهد نن أنني واتو كسن يعني نكيو نن هنير يتي واستبدلها بالكراهة لها والطعن لما هو بضدها كمسن يو نن سن جن داتن سابن كمسن يشا أزوتي أتا دي كين سابو da kuma kwaɗayin abin da zan yi wanda yake sabanin wannan jin dadin saba to komai la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu ƙarfi akan bin Allah wala dabara akan barin saban Allah sai da Allah tsara ka rinka neman taimakon Allah Allah ya taimake mu gabaki daya akan istiqama akan tafarkin sa da kuma akan at-taubatun nasu sannan wanne yace malam Allah ya kara malam lafiya da imani amin shin me sunna tace game da karanta suratul yasin don samun wata nasara ko falala kuma menene fa'idojinta hadisin da yazo na cewar ba a karanta suratul yasin akan wani al'amari da ya tsananta ba face Allah ya kawo sauki a cikin sa hadisi ne da'if sai dai waɗansu malamai suna ganin aiki da shi ta babin neman neman abin da ya tsananta a kawo masa sauki wato a kawo saukin sa haka dalika hadisin da yake cewa a karanta yasin akan al-mauta akan waɗanda mutuwa alamun mutuwa ta zo musu shi ma wannan hadisi ne da'ifi amma Ibn Kathir yayi ishara da cewar la'alla wannan wancan hadisin da yace Allah yana kawo sauki akan abin da ya tsananta da karatun Yasin, ana tawassuli da karatunta ga wanda yake alamun mutuwa sun zo masa domin ya samu saukin fitar rai. Waɗannan hadisai da ifai idan suka zamanto sun zo karkashin asl am asali tabbatacce na cewa ai tawassuli da alqur'ani, ai istishfa, a nemi waraka da alqur'ani, a nemi sauki da alqur'ani, wannan babu laifi idan an yi ba ta fuskar cewar ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ta fuskar cewa akwai dalili gaman me wanda waɗannan abubuwa za su zo a karkashin sa, babu laifi a aiki da su kamar yanda yake matsabar Fa'ifa daga cikin malamai, daga cikin su akwai irin su Imam Nawawi da kuma ma Imam Ahmad ibn Hanbal kafin shi. Saboda haka wannan shine abin da zan iya cewa akan karatun surat Yasin. Zan iya amfani da turaren wuta a ɗaki a halin ina azumi, a turaren wuta yana shiga cikin makogaro kuma yana da jurum, zaka ji in ya shiga din har zaka ji makakin sa a cikin makogaron ka, dan haka a lokacin da ake azumi ba a amfani da shi, kuma kada mutum yayi amfani da shi, saboda dukkan hanci mashiga ne, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tahdiri akan wato isa matuƙa wajen shaƙa ruwa ta hanci domin zai iya wucewa zuwa makogaro. A cikin hadisin Laqit ibn Sabira yace wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima, kai isa matuƙa wajen shaƙa ruwa yayin da kake alwala sai dai in kana azumi. To kaga ya nuna in kana azumi kada ka isa matuƙa wajen wannan, domin dan wannan ruwan da kake shaƙa ba kosarwa zai ba abinci bane, amma saboda yana shiga cikin makogaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan, wanda ya nuna kan cewa yana daga cikin asbabul yana daga cikin sabubba da suke kaiwa zuwa ga tafkir sa'im, zuwa ga karya azumi mai azumi. Dan haka duk kaga abin da zai iya shiga hatta ta hanci din da zaka ji makakin sa a makogaro a bar shi, asali shine wannan hadisi na Laqit ibn Sabira. Na'am. Haka zalika turare ma idan wanda yake shi ma wanda yake mai hawa ka din nan, wanda yake zaka shake shi ka ji shi a makogaron ka, ka nisance shi yafi, ko ka sanya shi nesa da jikinka, amma sanya turare babu laifi mutum ya sanya turare, sai dai yayi taka tsantsan da irin wanda yake zai sanya shi ka ji shi yana tashi har zai iya shiga cikin makogaron ka. Zan iya kila qiyamul layl karatun a asirce, domin mu biyu ne a ɗakin muke bacci, idan na tashi ina yi a bayyane sai ya ce na hana shi bacci. Allah ya kara wa mallan lafiya. To maimakon shi ya zamanto ka zamanto masa agogo ka tashe shi, shi ma ya zabure ya sallah. To amma idan yana da uzuri yana da haƙƙi, tunda ayi a asirce din idan ya zamanto cewar zai shiga cikin haƙƙin waɗansu, to shine aula, domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga mutane a cikin masallaci yace ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ga'iba innama tad'una as-sami'ul basir, yace ya ku mutane ku saurara makawu kanku, domin wanda kuke kira ba kurma bane, wato ba kurma bane, ba kuma wanda yake baya nan bane, innama tad'una as-sami'ul qarib, kuna kiran wanda yake mai ji kuma wanda yake makusanci jalla wa ala. Saboda haka mutum amma in kana daukaka murya tare da wani wanda shi ma yana karatu, sai ku rinka cuɗanya ma juna karatu, to a nan wajen hikima da kuma sunna ta hukunta kan cewa ai karatun a asirce, wanda yake haka din shine zai sa kowa ya zamanto ya fuskanci ibadarsa tsakaninsa da mahaliccinsa, amma dangane da kuma wanda yake haƙƙi, wanda yake bacci haƙƙinsa ne ƙwarai da gaske kan cewar yayi bacci, in dai ba za ka, in dai dole a ɗakin za ka yi ba za ka fita wani waje ba, ba ka da rumfa ko tsoro ko kofar gida inda zaka je kai sallar, sai a cikin ɗakin kuma zai zama zaka shiga cikin haƙƙinsa, to sai kai asirce, saboda haƙƙi kowa mutum yana da haƙƙi, dan uwansa wanda kuke zaune tare shi ma yana da haƙƙi, kamar yanda kake da haƙƙin kai karatu to shi ma yana da haƙƙin yayi bacci, sai ka kiyaye haƙƙinsa, sai kai karatun yanda ba zai shiga cikin haƙƙinsa ba, shine kai asirce. Kaga wannan shine tahsilul maslahatain, ko an samu maslaha biyu, kai ka samu maslahar ka shi ma ya samu maslahar sa, amma in kai a bayyane ka samu maslahar ka shi bai samu taka ba, ko in ka ƙi yin sallar kaga ya samu maslahar sa kai baka samu taka ba, saboda ta yanda zaka samu maslahar guda biyu shine kai a asirce, hikimar shari'a kenan. sannan wannan yace dan girman Allah iyaye na suna umarta ta da na daina karatun addini da daina mu'amala da masu addini da daina zuwa makaranta da daina magana akan addini musamman a wajen aiki kuma na cire sufar addini misali gemu na saki wandona naki hakan ta sa mahaifina ya yanke min mu'amala wani lokaci idan na gaida shi ba zai amsa ba kuma baya littafi na a cikin ƴaƴansa ta hanyar umarni ko hani hakan bata sa na janye ba na hada ka da girman Allah nayi laifi a shari'ar Allah wassalamu alaikum a wato iyaye suna da haƙƙin a kyautata musu amma idan kyautata musu za ta zamanto za ta raba mutum da hanyar Allah ba za a bi su ba akan abin da yake saban Allah akwai abubuwa waɗanda suke na sunna ne da mutum zai iya sassauci a dangane da a haƙƙin iyaye kamar yana yawan azumi suka ce masa a ya daina azumin nan har suka rinƙe masa fada in yana azumin a ce sai a kawo masa abinci a sashi a gaba sai ya karya to wannan azumin nafila babu laifi kai biyayya gare su a nan wajen amma su ce za su hana ka zuwa inda ake karatun su hana ka zuwa makarantar addini su hana ka zuwa sallah a cikin jam'i to wannan ba za ka yi musu biyayya a nan ba amma duk da ba za ka yi musu biyayya a nan ba ba kuma za ka fito kai musu tawaye ba za ka yi musu za ka ci gaba da yin mulaqafa a gare su kana tausasa musu Allah ta'ala ya ce wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay kai zamantakewa da su da ta kyakkyawa a rayuwar duniya amma ka bi ta farkin wanda ya koma zuwa gare ni wajen hanyar da za a bi hanyar tsira hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ake bi amma wannan bata hana a kyautata musu mu'amala ba saboda kyautata musu mu'amala ka ci gaba da kyautata ma mahaifinka ka ci gaba da isa matuƙa wajen kyautata masa ba tare da ka bar addini ba abinda kuma yake ce maka ka bari ka rinka aunawa akwai abinda yake za ka bi shi ka bari ka faranta masa kamar abinda yake ba wajibi bane kamar abinda yake ba wajibi bane kamar gemu a bisa kaulin waɗansu malamai ba wajibi bane saboda haka anan wajen in su matsa maka anan wajen sun tsananta sosai zaka iya bin su anan domin a bisa madhabar Malik rahmatullahi alaihi ba wajibi bane sabanin madhabar Imam Ahmad ibn Hanbal wanda kuma shine gaskiya zahirin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam na ifa'ul lihya zahirin amr umarnin shine wajibi to amma saboda ganin aikin waɗansu sahabbai na rage gemu da suka yi ka rinka dan ragewa kamar yadda Abdullahi ibn Umar an ruwaito yana rage gemu ko da yake ragewar ba irin ragewar tamu bace da za a bar daidai pencil shi Abdullahi ibn Umar yana kama daidai damka ne abinda ya wuce damka sai ya rage shi amma mu kaga ragewar mu sai a bar dan daidai pencil ba irin sai a dauka ai wannan shine asalin ragewar ba ita ce ragewar sa Abdullahi ibn Umar ba to amma ash-shahid idan zai kai kai zuwa ga ka samu kyakkyawan zamantakewa da iyayenka idan ka sarsauta a nan wajen babu laifi kai irin wannan ni a fahimta ta kenan a cikin sai ka auna a cikin abubuwan akwai abubuwa waɗanda suke ba usul bane na addini za ka iya sassauci a kansu domin amma dan ka mai dangane da iyaye dan a zauna lafiya da iyaye har Allah maɗaukakin sarki ya tausasa ya karkatar da zukatansu su ma su zo su fahimci sunna kuma ya kamata ka rinka kokari a cikin wannan kana bakin kokarinka na hanyar kyautata mu'amala da su da kuma kokarin kusantar da su ya zuwa ga abin da zai sa su san addini domin wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai kawo maka kyakkyawan canji a rayuwarka ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka ya ƙarfafa ka akan bin Allah ya kuma karkato da zukatan iyayenka ya zuwa ga san Allah da san manzonsa sallallahu alaihi wasallam da san addinin Allah na'am za a iya yau ai duk wanda yake wai yana cewa waɗansu suna ganin wai ana amfani da yasin wajen ko a haukatar da wani ko a cutar da shi ko ana so a sayar da bu da abu a karanta yasin yadda za a sanya mutum koda baya son koda abin bai masa ba ya sayar da shi wannan nau'i ne na jinsi ne na sihiri kuma wannan abubuwa da yake za a yi da alqur'ani a cikin abubuwa waɗanda suke na wanda suke sun fita daga hanya wannan laifin ya fi tsanani domin amfani da zancen Allah ne ba inda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ba alqur'ani rahmani alqur'ani waraka ne amma alqur'ani ba abin sihiri bane alqur'ani ba abin da za a yi amfani da shi a yi zalunci bane ko a yi cuta saboda haka in irin wannan ne kamar yanda suke cewa yasin mai barkono da irin waɗannan abubuwan duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suka ake kirkira a cikin addini mutum ya nisance su kuma ya nisanci masu da irin su yanke-yanke wanda yawanci waɗansu aljanu ne suke gaya musu sai a ce ba za a ce muku aljanu ba sai a ce rauhanai ko ba Allah bai ambaci rauhanai ba ya ambaci mala'iku ya ambaci aljanu ya ambaci mutane saboda haka rauhanai ɗin aljanu ne aljanu ne kuma wai ana cewa wai musulmin aljanu ne na aka yi kasancewar yaushe kai mu'amala da su haka kasancewa musulmin aljani ne yana umartar ka da abin da yake baya cikin alqur'ani da sunna kuma ka ce musulmi dukkan musulmi in ma ce mun ji akwai aljanu waɗanda suke musulmi kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce cewa yahdi ila rushd fa amanna bihi sun yi imani da alqur'ani saboda haka waɗannan kaga musulmi ne amma wanda ya yi imani da alqur'ani ai bin annabi sallallahu alaihi wasallam yake to wanda yake bin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da irin abubuwa waɗanda suke suka saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا
Na'am Allah jalla wa ala yace inna ibrahima lallai ibrahim halilun Allah lallai ibrahim kana umma ya kasance al'umma qanitan lillah mai biyayya ga Allah hanifan mai karkata ga barin dukkan barna da ƙarya da shirka ya zuwa ga addini mai kake walam yakun minal mushrikeen bai kasance daga cikin mushrikai ba dan haka ƙarya kuke quraishi yayin da kuke da awarkan cewar shi yana kan millarku shakiran li an'umi ya kasance mai godiya ga ni'imomin Allah ijtabahu Allah ya zabe shi ya bashi annabci wa hadahu ila siratin mustaqim ya shiryar da shi ya zuwa ga tafarki mai kake addinin musulunci wa atainahu fid dunya hasana kuma mun bashi kyakkyawa a rayuwar duniya shine kyakkyawan ambato a cikin dukkan mabiya addinai wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lallai shi a ranar rayuwar lahira wallahi yana daga cikin salihan bayi thumma auhayna ilayk sannan muka yi wahayi zuwa gare ka ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anittabi' millata ibrahim cewar ka bi addinin annabi ibrahim hanifan shi wannan addini halin kasancewarsa mai karkata ga barin shirka zuwa ga tauhidi wama kana minal mushrikeen bai kasance yana daga cikin mushrikai ba inna ma ju'ila sabt an sanya wato girmama ranar asabar alal ladina ikhtalafu fi akan waɗanda suka saba akan sha'anin addinin annabi ibrahim wato suka saba ma tafarkin sa suka kirkiro wani addini daban sabanin tafarkin addinin annabi ibrahim wa inna rabbaka la yahkumu bainahum kuma lallai ubangijinka meyin zai yi hukunci a tsakanin su yawmal qiyama ranar alqiyama فيما كانوا فيه يختلفون اcikin abinda suka kasance suna sabani a cikin sa wannan wato girmama addinin musulunci ne da nuna cewa addinin da ya fara da manzo babba bada'in Allah kamar annabi Ibrahim ya kare da wani banzan babba shi ma wanda yake bada'in Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine addinin gaskiya kuma shine sama da dukkan addinai shine addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin wannan ya kunshi raddi ga mushrikai da nuna musu kan cewa ba akan addinin annabi Ibrahim suke ba ta hanyar abubuwan da suka haramta ma kansu wanda Allah ya umarci musulmi kan cewa su ci daga cikin dukkan abubuwa kada su damu akan cewar mushrikai sun haramta ma kansu waɗansu abubuwa ya nuna musu kan cewa wannan ba addinin annabi Ibrahim bane abinda suke da'awa cewar addinin annabi Ibrahim suke akai Allah sai ya nuna ga abinda addinin annabi Ibrahim yake yace annabi Ibrahim al'umma ne ma'anar al'umma wato wanda yake shi akan kansa tamkar al'umma ne shi kadai tamkar al'umma ne domin ya kasance a lokacin sa ba wanda yake kan addinin daidai sai shi ne kadai akan addinin Allah saboda haka shi kadai ya zamanto al'umma shi yasa yace ma matarsa Sara yace idan wannan Jabbari ya tambaye ki ke wace ce kice ke yar uwa ta ce domin mu ne kadai akan addinin Allah ni da ke mu ne kadai ɗan uwan juna to kaga a zamanin sa ba wani wanda yake akan addinin Allah sai annabi Ibrahim sai matarsa saboda haka Allah ya kira shi al'umma shi kadai kuma al'umma ne ta fuskar cewar shine ya sanya mutane akan tafarkin tauhidi shine uban masu tauhidi shine ya shiryar da mutane akan tafarkin addini ko mai biyayya ga Allah qanitan al-qunut shine at-ta'a mai biyayya ga Allah Abdullahi ibn Mas'ud wata ran wani yazo yace shi almajirin Mu'adh ibn Jabal ne aka yi tambaya a tsakanin almajiran ibn Mas'ud sai ya amsa sai Abdullahi ibn Mas'ud yace masa kai haƙan almajirin kai haƙan kana daga cikin almajiran Mu'adh ibn Jabal yace eh sai yace inna Mu'adh ibn Jabal ummatun qanitun lillah yace Mu'adh a wata riwaya yace inna Mu'adhan kana ummatan qanitan lillah yace Mu'adh lalle al'umma ce mai biyayya ga Allah sai waɗansu daga cikin almajiran Ibn Mas'ud suka ce inna Ibrahima dai sun dauka kuskure yayi tun daga yadda ayar take sai yace ai Mu'adh yanzu Mu'adh ba me ake nufi da al'umma al'umma shine wanda yake alladhi yu'allimu an-nas al-khair mai koya wa mutane al-khairi kuma qanitan lillah ay muti'an lillah yace to Mu'adh mai karantar da mutane addini ne wa kana muti'an lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam mai da'a ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam Mu'adh sai Abdullahi ibn Mas'ud ya istinbati daga wannan ayar cewa Mu'adh shi ma a haka yake Mu'adh ibn Jabal sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa a cikin wannan al'umma sanin halal da haram wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa yace wallahi Mu'adh ina son ka ani an lahu wa tuba lahu gashi dan shekara 38 ya mutu rayuwar ta sa iyakar ta kenan shekara 38 ga matsayinsa a wajen Allah amma kuma Allah ya jarabce shi da rashi sai da aka yi masa wasosan dukiyarsa bashi yayi masa yawa masu bashi suka zo suka ce suna son haƙƙinsu annabi sallallahu alaihi wasallam da sansa da yake saboda shi ma bashi da abin da zai taimaka masa haka aka yi wasosan dukiyarsa aka raba ma mabukata amma daga baya Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi ya je Yaman ga baki daya yana da shine ya kawo Yaman cikin addini daga baya ya tafi Sham annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Sham a shekara ta 18 bayan hijira shekara ta'un na amwas a wannan shekara ya rasu to haka ibnu mas'ud yace a kansa sannan Allah yace ma annabi ibrahim yace dangane da annabi ibrahim cewa hanif al-hanif shine mai karkata ga barin dukkan abin da yake mara kyau da abin da yake kuskure da bata to haka annabi ibrahim Allah ya sifantar da shi domin a lokacin sa duniya a cikin shirka take a cikin bautar gumaka da bautar rana da bautar wata da bautar taurari duk waɗannan hanyoyi duk waɗannan iyayen giji na ƙarya annabi Ibrahim ya kauce musu ya tsaya akan tauhidi walam yakun minal mushrikin da dai bai taba kasancewa daga cikin mushrikai ba bai taba shirka ba annabi Ibrahim a rayuwarsa tun da ya taso Allah ya shiryar da shi shi yasa Allah madaukakin sarki yace sannan kuma Allah yace masa shakirun li an'umihi, ya kasance mai godiya ga ni'imomin Allah, ba kamar waɗannan ba, ya arifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafiru, da kuma Allah inda Allah madaukakin sarki yace alqarya fa kafarat bi an'umillah fa adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf, kuna cewa ku ne akan millar annabi Ibrahim, to shi annabi Ibrahim mai godiya ne ga ni'imomin Allah, kuka kun butulce mani ni'imomin Allah, kun san ni'imomin Allah kun kafirce mata, domin abinda Quraishi suka yi kenan, domin abinda surar nan take nunawa akan ni'imomin Allah tun daga inda Allah ya ce kusan izifi ɗaya kenan, wama bikum min ni'matin fa min Allah, duk akan tunatar da mu ni'imomin Allah ne, da kada mu musu ni'imomin Allah da kididdiga su iri iri, to amma tare da waɗannan ni'imomi Allah ta'ala ya ce ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, suna sane da ni'imomin Allah sannan suke inkarinta, to shi ku annabi Ibrahim shakiran li an'umi, to ina kuke da hanyar Ibrahim, ina kuka kama hanyar annabi Ibrahim ko kada, shi yasa Allah ya kawo wannan, sannan Allah ta'ala ya ce ijtabahu, ya zabe shi, ya zaba annabi Ibrahim, a cikin wannan akwai ishara ga wannan al'umar cewa ita ma kamar yadda Allah ya zaba annabi Ibrahim, Allah ya zaba wannan al'umma, yace huwa jitabakum, huwa jitabakum, Allah shine ya zabe ku, ya ku al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waqul khayran la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadi, huwa jitabakum, huwa jitabakum, shi ya zabe ku, وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم, to wannan al'umma Allah ya zabe ta kamar yanda ya zaba annabi Ibrahim, Allah ya sanya mu cikin zababu ya rayar da mu a cikin wannan al'umma, sannan yace wahadahu ila siratin mustaqim, ya shiryar da shi ya zuwa ga tafarkin tafarki madaidaici shine addinin musulunci da kira ya zuwa ga Allah, sannan Allah ya bashi kyakkyawa a duniya shine kyakkyawan ambato domin ya roki Allah yace waj'alni lifana sidqin fil akhirin, ka sanya mun kyakkyawan harshe wato kyakkyawan ambato a cikin al'umomin da suka zo bayana, saboda haka dukkan al'umomi al'umman musulmi suna cewar muna mu ne akan al-milla annabi Ibrahim, yahudawa suna cewa annabi Ibrahim ba yahude ne, nasara suna cewa annabi Ibrahim ba nasare ne, mushrikan larabawa suna cewa akan addinin annabi Ibrahim suke, saboda a wajen kowa annabi Ibrahim shi mutumin kirki ne, yana da kyakkyawan ambato da Allah ya bashi, to haka Allah yake ambato Allah, haka Allah yake darasa annabawa, ya roki Allah, Allah ya amsa addu'arsa yace wa atinahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin, yana daga cikin hasana din da Allah ya bashi a nan duniya cewa duk wani annabi da Allah ya aiko daga cikin zurriyarsa ne, wala cikin suratul hadid, walaqad arsalna nuhan wa ibrahima waj'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitab, Allah ya sanya annabci da littafi a cikin zurriyar annabi Nuhu da annabi Ibrahim, to da kana daga cikin kyakkyawar da Allah madaukakin sarki ya bashi, ya sanya annabawa a cikin zurriyarsa, domin duk wani annabi da yazo bayan annabi Ibrahim daga zurriyar annabi Ibrahim yake, saboda haka yana daga cikin hasanar da Allah madaukakin sarki ya bashi, sannan Allah ya ce wa innahu fil akhirati lamina salihin, kuma shi a lahira yana daga cikin salihan bayi, yace rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin, Allah ka bani hukunci shine annabci, ka sadar da ni da salihai, shine anan Allah yace ya nuna ya amsa addu'ar sa, to shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam bai nema ba ma Allah ya bashi, Allah yace wa rafa'na laka dhikrak, mun daukaka annaba, mun daukaka ambatonka, mun daukaka ambatonka, kafin ma ya nema bai ce rabbi ya bai ce waj'alni lisana sidqin fil akhirin ba, sai kawai Allah ya ce wa rafa'na laka dhikrak, ba a ambaton Allah sai an ambace shi sallallahu alaihi wasallam, hullar yanda hullar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bambanta da hullar annabi Ibrahim, Allah ya kara ira da aminci a gare su gabaki dai, al-qadi iyad a cikin ashifa ya kawo misali na waɗannan, sannan Allah ta'ala ya ce thumma auhayna ilayk, to bayan wannan, bayan bayyana wannan matsayi na annabi Ibrahim, Allah ya ce sannan muka yi wahayi gare ka, anittabi millata Ibrahim, kanka bi addinin annabi Ibrahim, wato kai ba shigege bane akan bin addinin annabi Ibrahim kamar yanda su suke shigege, kai da umarnin Allah wahayi ne Allah ya maka, ba kai ka zaba ba, Allah ne ya maka wahayi ya sanya kai ce ka bi tafarkin annabi Ibrahim, bin tafarki bin addinin annabi Ibrahim almilla ma'anarta addini Allah yace muka yi wahayi gare ka ka bi addinin annabi Ibrahim ma'ana asalin addinin annabi Ibrahim yayi muwafaka da asalin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen karkata ga barin shirka da tabbatar da tauhidi addinin da ya tabbatar da tauhidi babu kamar addinin musulunci shi yasa akwai malamin mu wanda yayi mana bayani shekaran jiya Sheikh Zarban a littafin sa da ya rubuta lokacin da ya yi digirin sa na biyu shine himayatur rasul sallallahu alaihi wasallam himal aqida ko himat tauhid kariyar da manzon Allah kan wato kariya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bama ya bayar ga wato shingen tauhidi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara tauhidi babu addinin da ya tsare tauhidi ya yaki da shirka irin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan suka yi daidai da addinin annabi Ibrahim kun ga ba a ambatan addinin annabi Ibrahim sai an ce hanifan mai karkata gaburin shirka zuwa ga tauhidi to haka addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake sannan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi daidai da addinin annabi Ibrahim cewa babu kunci a cikin sa babu takura addini ne na i'tidali babu tsanantawa babu tsananta ma kai babu sassauci tsananta ma kai kamar a ce yadda yake a cikin addinin Yahudawa idan mutum najasa ta taba shi sai dai ya yanke wajen babu zancen wanke najasa idan najasa ta taba rigar ka sai dai ka yanka rigar ta mahu babu zancen ka wanke ta addinin Nasara su kuma wato abin nan a tsoran alamar tsoran Allah dauda rashin wanka da dauda da azabtar da jiki shine alamar tsoran Allah to addinin musulunci ya zama to tsakatsaki ga tsafta ga rashin dauda ga sassauci wajen kawar da najasa ba za a zauna da najasa ba amma najasar ba a isa mutuka wajen rabuwa da ita ba a ce sai da wuta za a kona ta ko sai da aska ko sai da wuka ko sai da wuta a da ruwa kawai sai a goge ta in ma babu wutar in ma babu ruwan a goge da kasa ko ba haka ba to wannan ya nuna wannan i'tidali sauki da tsakatsaki na addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi daidai da yanda yake addinin annabi Ibrahim haka zalika addini ne addinin fitra addinin asalin halitta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi Ibrahim yayi makansa kaciya yana dan shekara 80 yayi kaciya yayi makansa kaciya da fatanya saboda bin Allah waɗannan kalmomin da Allah ya jarabce shi da su shine khisalul fitra wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisin Aisha ashrun minal fitra abubuwa guda 10 suna daga cikin fitra daga ciki yin kaciya da datsa gashin baki da cika gemu da yin aswaki da anke da aske gashin hammata da aske gashin gaba da yin alwala da yanke farce taqlimul adfar ashrun min alfitra wanne ne ban fada ba ban kirga su ba hadisin Aisha da yana nan a cikin sunan wannan addinin annabi Ibrahim shi ma akan ce yake addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yake yayi daidai da addinin annabi Ibrahim wajen khisalul fitra yahudawa sun dauki wani sun watsar da wani alal misali sun dauki kaciya nasara ku su ba sa yi ma su ba sa yi dan haka yanzu ba waɗanda suke kaciya a bisa addinin su bayan musulmi sai ba yahudi sai yahudawa sun dauki wannan daga cikin addinin annabi Ibrahim amma sun saba kamar yanda aya za ta zo ta nuna mana sannan aka sake ambaton cewar shi kansa addinin annabi Ibrahim din bayan shi annabi Ibrahim hanifi ne to addinin annabi Ibrahim ma hanifi ne wato addini ne wanda ya bar tafarkin shirka ya miƙe akan tauhidi duk wani abu wanda zai kai ya zuwa ga shirka an hana domin annabi sallallahu alaihi wasallam banda babbar shirka hatta karamar shirka wadda take boyayya ba a ganin ta tafi duhu tafi rashin bayyana fiye da wato tururuwa baka akan bakin dutse a cikin bakin dare sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu akan wannan shirka ita ce riya yace ya koya mana addu'a da zamu rinka yi dan rabuwa da wannan shirka اللهم اني اسالك اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه الله ina neman tsarinka ne shirka da kai akan abin da na sani kuma ina neman gafararka akan abin da ban sani ba kuma aka ce hatta ka ce masha Allah wa sha fulan aka ce a a kada kai wannan ka ce masha Allah wahda Allah ya so shi shi kadai amma baka ce Allah ya so kai ma ka so wannan muna yawan fadan wannan sai dai ka ce Allah ya so sannan kai ma ka so sannan a ringa fadan sannan amma sau da yawa mutane su ce Allah ya wai tauhidi ne ake a ce Allah ya so kai ma ka so wai an fadi sunan Allah an yi tauhidi kenan ai Allah ne ya so kuma kai ma ka so kai ma ka so to karka ce kuma sai dai ka ce sannan domin sai da Allah ya so sannan kai shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan yayi inkari yace a taj'aluni lillahi nidda zaka sanya ni na zamanto kini ga Allah to shi ma addinin hanifi ne sannan aka ƙara ƙarfafa hanifiyancin sa da cewa wama kana minal mushrikin bai kasance daga cikin mushrikai ba wannan ada bai kasance daga cikin mushrikai ba tun asalin addinin nan kuma inda yace walam yakun minal mushrikin aka kawo shi da sigar nafiyin fi'ilul mudhari mai nuna cewa har bai taba shirka ba a da kuma nan gaba ba zai taba yi ba to haka wannan shine tafarki wannan shine isa matuƙa wajen barrantar da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga addinin mushrikai saboda haka lakum dinukum waliyadin ta tabbata an babu wani alaka tsakanin addinin mushrikai da addinin annabi Ibrahim dan haka addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine haqqan da umarnin Allah yake akan yake wato da'awarsa take ta gaske shi yasa kuma Allah madaukakin sarki yace inna awlan nasi bi ibrahima lalladhina tabauhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wadanda suke mafiya cancantar mutane ga annabi Ibrahim wallahi sune wadanda suka bi hanyar sa wa hadha an-nabiyyu da wannan annabi dan aka haka aka yi nasi akan sa dan ma kada ka samu wani shubha to ai mu ne aka ce mu ne muke bin sa sai Allah yace a a wa hadha an-nabiyyu da wannan annabi yayi nasi akan sa walladina amanu da kuma wanda suka yi imani sune aulan nasi bi ibrahim to sannan Allah madaukakin sarki kuma da yake an ambaci yahudawa da su ma sun haramta ma kansu wani abu na abinci dan kar ku dauka cewar yahudawa da suka haramta ma kansu wani abu na abinci suna da awar cewar akan addinin annabi ibrahim suke saboda haka su ce ai yahudawa sune akan addinin annabi ibrahim ba ku musulmi ba da kuke cin abin da yahudawa ba sa ci saboda haka ku ba ku akan addinin annabi ibrahim sai Allah ya dawo kan yahudawa dan ya nuna kan cewa ba akan addinin annabi ibrahim yake suke ba yace inna ma ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fi asabar girmama asabar ba a sanya ta ba sai akan yahudawa waɗanda suke sun saba ma addinin annabi ibrahim kuma sananne ne addinin annabi ibrahim akwai girmama ranar asabar babu girmama ranar asabar a cikin addinin annabi ibrahim saboda haka yahudawa wanda cikin addinin su akwai girmama ranar asabar wannan ba akan addinin annabi ibrahim suke ba shi yasa sai Allah ya kore su yace inna ma ju'ila as-sabt an sanya ba a sanya ranar asabar ba girmama ta ba a sanya ta ba wato a face akan waɗanda suka yi sabani ga barin hanyar annabi ibrahim al-ikhtilaf anan ba ana nufin sassabawa akan sa ba sabani da juna ma'ana ana da ma'anar sabawa ne kamar yanda yazo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ahlaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim abinda ya halakar da waɗanda suka gabace ku sune yawan tambayar su da sabanin su ga barin tafarkin annabawan su ba sassabawar su akan hanyar annabawa ba ba abinda hadisin yake nufi ba ikhtilafuhum ana nufin khilafuhum sabawar su ga hanyar annabawan su to nan ma inna ma ju'ila sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi ay 'ala alladhina khalafu fi dinihi waɗanda suka saba akan a cikin addinin annabi ibrahim abdamir yana ba yana komawa ya zuwa ga sabt bane kamar yanda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akai a bisa yanda ibnu ashur ya tahqiqin sa abdamirin yana komawa ya zuwa ga addinin annabi ibrahim millata ibrahim wato waɗanda suka saba akan addinin annabi ibrahim sune aka sanya musu girmama ranar asabar wato yahudawa to sannan Allah ya ce wa inna rabbaka la yahkumu bainahum kuma lallai ubangijinka zai hukunci tsakanin su yawmal qiyamati a ranar alqiyama fima kanu fihi yahtalifun a cikin abin da suka kasance suna sabani a cikin sa na addinin annabi ibrahim shine waɗanda suke biyayya suka tsaya akan daidai din addinin annabi ibrahim Allah ya musu sakayya da lada waɗanda kuma suka saba Allah madaukakin sarki ya azabtar da su Allah madaukakin sarki a ma'anar wannan ayar yace ma furida sabtu ala ahli sabti illa li annahum lam yakunu ala millati ibrahim ba a farlanta girmama ranar asabar ba akan masu girmama ranar asabar sai dan sun kasance sun fita daga tafarkin annabi Ibrahim izlimi ma la shakka fihi indahum anna millata Ibrahim laysa minha hurmat as-sabt wa laysa minha hurmat as-sabt wala huwa min shara'iha domin babu shakka a wajen yahudawa cewar addinin annabi Ibrahim babu nuna alfarma ga ranar asabar kuma bai kasance daga cikin shari'ar addinin shari'ar addinin annabi Ibrahim ba to wannan kamar yanda Allah madaukakin sarki yace ne ya ahlul kitabi limatu hajuna fi ibrahima wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di afala ta'qilun to wannan dan a nuna muku cewa annabi Ibrahim bashi da alaka da yahudu bashi da alaka da mushrikai alakar annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummar saboda an sanya shi akan an sanya addini an sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hanyar addini annabi Ibrahim addinin annabi Ibrahim mai miƙewa akan tafarkin tauhidi ga barin shirka to sannan kuma Allah madaukakin sarki yace
udu wa ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
الله يقول ادعو إلى سبيل ربك يكرا يزوى تفرك أبنجدنك يا توشيني الدين أبنجدنك شيني الدين المسلنشي ya rasulullah bil hikmati da hikima shine da alqur'ani ko kuma da dalili wanda yake mai bayyana gaskiya mai bayyana fuskokin maslaha yanda yake mutun daga an ga masa zai samu wato qana'a ya yadda kan cewa lalle wannan indai gaskiya nake so wannan shine shine ma'anar hikima wal mau'izatil hasana da kuma wa'azi wanda yake kyakkyawa wa'azi shine magana wanda take tausasa zuciyar mutun ta sanya shi ya aikata abinda ake gaya masa na alkhairi wanda yake za ta sanya zuciyarsa ta yi taushi ta karkata zuwa ga aikata alkhairi shine wa'azi to wa'azin aka ce wal mau'izatil hasana wa'azi wanda yake kyakkyawa wanda abinda ake nufi shine a ga mutun ya bi ba a ce an zo an yi masa abinda za a kafa masa hujja yayi kyautakes abinda ake so a nuna masa kin a'a dan abinda zai tausasa zuciyarsa ya bi kuma ya zamanto an yi shi ta hanya kyakkyawa wajadilhum billati hiya ahsan kuma ka kafa musu hujja ta hanya da mujadala wato da muhawara sanya hujja wadda take ita ce mafi kyau bisa su yadda za su kafa maka hujja domin mujadala yana buƙatar mutum biyu wannan ya kawo hujjarsa wannan ya kawo hujjarsa to idan shi wanda kake mujadala da shi ya kawo maka hujja ta hanya kyakkyawa babu zagi babu ba'a a'a ya kawo maka hujja to kai in ka tashi sai ka nemi hanyar da ta fita ta kyau ka zo da ita ubannin da Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi yasa aka ce billati hiya ahsan mafi kyau ai mafi kyau daga tasa hujjar da yake kawowa uslubi mafi kyau in hujja ce mafi kyau in mu'amala ce mafi kyau idan kalmomi ne da kake zaba ka zabi ya zamanto wanda kake zaba sun fi nasa kyau to sannan Allah ya ce idan kayi wannan inna rabbaka huwa a'lamu ubangijinka shine mafi sani biman dalla an sabilihi daga wanda ya bace daga tafarkinka wa huwa a'lamu bil muhtadi kuma shine mafi sani da shiryayyu sai aka fara ambaton wanda ya bace cewa Allah shine yafi sani kai baka sani ba domin ya zamanto cewar kada kai hukunci akan mutun cewa wannan ai Allah ya batar da shi wannan ya bata duk bayani ba zai gane ba babu amfanin a ci gaba da wa'azi gare shi wato kullun ka rinka kallon kanka kai mai wa'azi ba ka rinka kallon wanda kake mai wa'azi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi yasa Allah yake rarrashin sa yake cewa la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'mini la'alla zaka je ka halakar da kanka saboda bakin ciki dan basu imani ba saboda idan yayi basu imani ba sai ya rinka ganin kamar shine yayi kusuri bai yi yadda Allah yace masa ba saboda haka yake ganin wannan har Allah ne yake rarrashin sa cewa a'a ka isar da sako ka kwanta kada ka halakar da kanka dan bakin ciki ba za su yi imani ba ƙaryata ka suke ba musu suke da Allah Allah yana rarrashin manzonsa sallallahu alaihi wasallam saboda ya isa matuƙa wajen bin umarnin Allah to wannan umarnin an yi umarni ne da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ka yi da'awa kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka, to dama da'awar yake yi, to kira ne na kan ya dawwama a ciki. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta a cikin rashin lafiyarsa, hatta a cikin rashin lafiyarsa na mutuwa, da wani bayahude makwabcinsa ya kawo masa ziyara, sai da ya kira shi zuwa ga addinin musulunci. Haka zalika sayyidina Umar yana cikin jiran saukar mutuwa, da aka ji masa ciwo an farke cikinsa, in an zuba ruwa sai dai kaga yana fitowa ta cikin, ya san mutuwa zai yi. Da aka shigo ana gaishe shi, sai wani dan saurayi ya zo da riga tana jan kasa. Sayyidina Umar a wannan halin sai da ya masa wa'azi, yace ya kai dan saurayi, daga tufafinka ya fi tsafta, ga tufafinka ya fi tsoro ga Ubangijinka. A cikin wannan halin, wanda ya nuna kan cewa ita da'awa dawwama ake akan yinta, domin gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yinta, amma Allah yace masa ud'u kai, wanda ya nuna ma'ana ka dawwama a cikin kira zuwa ga Allah. Kuma akai amfani da uslubi guda uku. Uslubi na farko hikima, wannan ba ana nufin akwai wanda ba ana nufin hikima ga waɗansu bane, kowa ma hikima za ta amfani shi, don waɗansu suna cewa in malamai ne kai amfani da hikima, idan ba malamai bane kai amfani da wa'azi, idan kuma malamai ne amma masu jayayya kai amfani da jajilhum billati hiya ahsan. Waɗansu sun yi tauzi'in sa akan ya danganta da irin wanda kake kira uslubi, amma wannan ya nuna dukkan uslubin ka hada shi, dukkanin uslubin ka yi da hikima da kyakkyawan wa'azi da kuma mujadala ta hanya wadda take mafi kyau, su ne hanyoyin kira zuwa ga Allah. To sannan kuma a cikin wannan kasancewar ba wanda ya san shiryayye, ba wanda ya san wanda ya bace Allah, ba wanda ya san wanda Allah zai shirye shi da wanda Allah ba zai shirye shi ba sai Allah. Saboda haka ka bar ma Allah hukunci, kai a cikin wannan me ya kamata ka yi, kai kokari kai abinda Allah ya ce maka, sannan ka bar hukunci zuwa ga Allah. Idan mutane ba su yi imani ba, maimakon ka rinka ganin kan cewar ai batattu ne ba su da rabo, wannan baka sani ba, ba wanda ya san mai rabo sai Allah. Kai dai za ka dubi kanka, shin na yi da'awar bil hikmati wal mau'izati al hasana, na yi wajadilhum billati hiya ahsan, ko ban yi ba? To wannan shi ne tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wa'azi. Na'am.
إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
To sannan Allah madaukakin sarki yace wa in aqabtum, idan kuka dauki fansa wato akan kafirai, akan abin da suka yi muku wato na cuta, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi, to ku yi dauki fansa da irin kwatankwacin abinda aka yi akan ku. Wala in sabartum, amma wallahi idan kuka yi hakuri, lahuwa khairun lissabirin, Allah yace na rantsi da Allah shine mafi alkhairi ga masu hakuri. Wasbir, kai hakuri ya rasulullah, wato ba abinda ya cancanta in su sun rama kai, ba abin da ya cancance ka saboda girman matsayin da Allah ya baka, illa haƙuri, don haka kai haƙuri. Wa ma sabruka illa billah, kuma haƙurinka bai kasance ba sai da taufiƙin Allah, domin haƙurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙarami bane akan abin da aka yi masa, akan abin da ya gogayyar da yayi a maka shekara 13 din nan, shi kadai ya zo ya faɗa abin da ba wanda ya muwafaka da shi sai mafi kusanci da shi. Ba a taɓa ce masa makaryaci ba sai dan ya ce la ilaha illallah, dan wani abu na maslaha kansa ba wanda ya ce masa makaryaci. ba wanda ya taba zagin sa dan ya mugusta masa ko dan ya masa wani abu sai dan ya ce Allah shi yasa Allah da kansa jalla wa ala ya jinjina hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma sabruka illa billah hakurin da kai bai kasance ba sai da tawfikin Allah ma'ana kai hakuri kuma Allah ne ya maka tawfiki kai wannan hakuri wala tahzan alaihim kada kai bakin ciki akan su wato kada abinda suke na kafirci da rashin shiga addini ya bakanta mata wala taku fi dhiqin mimma yamkurun kuma karka ka kasance a cikin kuncin zuciya saboda abinda mummunan shirin da suke saboda makircin da suke yi wanda kafire kullun a cikin sa suke tun zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya in ba kafiran makka ba kafiran yahudawa in ba kafiran yahudawa ba kafiran rum in ba kafiran rum ba kafiran farisa har ya bar duniya a cikin makirci suke Allah ya ce wala taku fi dhiqin kar ka zamanto cikin takura dan ba za su daina ba idan ku zuciyarka ta takura kana cikin damuwa to ba za ka aikata komai ba domin ita tabi'ar damuwa haka take yayin da kake cikin damuwa ba za ka yi tsina na komai ba shi yasa aka hana alhuznu da biqus sadr kada mutun zuciyarsa ta kuntata kada kuma mutun ya zamanto cikin bakin ciki shi yasa kaga malaminmu shi ka'idul qarni ya littafin sa mai muhimmanci la tahzan kada kai bakin ciki wani yana daukan cewa bakin ciki shine kai bukulu ba ana nufin bukulu ba bakin ciki wato bacin rai domin bacin rai shine zai hana ka komai sannan Allah ya rarrashi yace inna Allaha ma'al ladina taqaw lalle Allah yana tare da waɗanda suke jin tsoron Allah wal ladina hum muhsinun kuma waɗanda suke su ne masu ihsani ba wannan su ba kuma wannan shine sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kuma Allah yana cewa Allah yana tare da kai dan kai kana jin tsoron Allah kuma kai ba wanin ka ba kai ne mai ihsani ina mai ihsani dan game da manzon mun za a goma shi da ihsanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zagin sa yana cewa Allah ka saurara musu Allah Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka gafarta ma mutane na ba su sani ba wato shine ka ije mummunan da ake yi maka da kyakkyawa yayi ihsani sallallahu alaihi wasallam tsakaninka da Allah wajen bautar Allah ka annahu yara haka zalika yayi ihsani ga halittar Allah domin ya zamanto bil mu'minina raufur rahim mai rahama ne ga mu'minai mai jin kai hatta kafirai din ma mai rahama ne a gare su domin yana cewa Allah ka gafarta musu domin su ba su sani ba rahama ne gare su domin Allah ya roki Allah kar a saukar da azaba akan su a Allah yace wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba alhali kana cikin su wajen wa in aqabtum fa'atibu bimithli ma uqibtum bihi idan an cuce ku idan wato kun dauki fansa ku dauki fansa da irin kwatankwacin abinda ake muku na cuta anan akwai matsala ta fiqhu da malamai sukan ambata a gargashin wannan ayar shine idan mutum an cuce ka sai wanda ya cuce ka sai haƙƙinsa ya fado kanka sai kai zamiya mutum ne ya cinye maka kamar hadisin da yazo na wani mutum da ya aike da kuɗin marayu dirhami 1000 sai ya cinye wannan kuɗin na marayu ana cikin haka sai kuɗin sa dirhami 2000 suka shigo hannun wanda ya aike sai yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah shikenan ne zamiya ne dauki 1000 na in bashi 1000 sa tunda gashi ya zo a hannu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace addil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanaka ka baya ka cika amana ga wanda ya amince da kai ya baka amana kada ka haince wanda ya haince ka idan wani ya maka haince kada kai masa haince sai dai waɗansu daga cikin malamai wanda an ruwaito daga waɗansu tabi'ai kuma wannan shine kaulin sauri cewar idan haƙƙin na dukiya ne to idan ya zo hannu shikenan ka ce fansa amma malik yace a'a musamman idan ya zamanto akwai taba mutunci a cikin mutum yanzu domin mutumin da ya zamanto kan cewa kai masa haka in ya kai ka ƙara alƙali ba ruwan sa kan cewar da ya cinye dukiyarka me yasa ba ka kai shi ƙara ba lokacin alƙali cewa yi wannan da aka kawo ka ƙara sai ka biya shine adalci to wannan shine asalin addinin musulunci ballantana kuma wanda suke fada wanda yake fi muni shine wai wani mutum wani yaji yayi zina da kuyangarsa shike yayi zina da matarsa sai yayi tafiya sai ya kawo iyalinsa su zauna a gidansa yace to shi ma ya rama ai ka san ana jin wannan an san kan cewar wannan ba ramuwar gayya bace wanda tafi gayya ciwo bal wannan ha'inci ne domin ba a saba ma Allah wajen neman haƙƙi dole a tsaya akan haƙƙi mutum ya nemi haƙƙinsa a wajen waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya kan cewa su ne za a nemi haƙƙi ta wajen su to kuma wannan ya nuna mana a wato muhimmancin haƙuri yanda Allah ta'ala wannan fassarar da suke cewa wa ma sabruka illa billah wato wannan ya nuna shi cewar wato matsayin haƙuri shine matsayin da Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka idan an yi maka laifi zaka iya rama laifin amma Allah ya ce wala in sabartum idan kuka yi haƙuri wato ba ku yi intikami ba ku dauki fansa ba la huwa khairun lis sabirin shine yafi alkhairi ga masu haƙuri waɗansu sai su ce ai idan baka ta idan ana taka ka kana kyalewa wallahi haka haka kowa zai rinka taka ka gara ka nuna mutane kan cewa kai ma fa bakin le bane idan ba haka ba kowa taka ka zai to Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mazadallahu abdan bil afwi illa izza Allah bai kara ma bawa wani abu ba ta yin afwa face izza wannan abin da kake ganin za a taka ka in kai afwa Allah izza zai kara maka sai a rinka jin shayinka a zuci bayan an san kai me yafiya ne kaji wani wala ai da mu sarkin hakuri amma wannan ba zai sa wai a tattaka ba kamar yadda kake tsammani izza Allah zai sa a cikin zukatan mutane dangane da kai saboda haka waɗannan su ne qawaid na makarimul akhlaq al'adu waɗanda suke na girma na daraja da alqur'ani yake koyar mana Allah ya ce wala in sabartum lahu khairul lisabirin sannan aka dora manzo sallallahu alaihi wasallam akan wannan haya wannan hanya shine shi ya zamanto yayi jagora wato yayi hakuri a cikin dukkan bigire a kowane hali mutum ya zamanto mai hakuri shi yasa babu wanda aka yi makyauta kyautar da tafi girma irin kyautar hakuri shi yasa Allah madaukakin sarki kun ga wajen hakuri addu'ar da yace bayin Allah suna yi wanda ya koya mana a cikin alqur'ani shine rabbana afriq alaina sabran haka a mutanen annabi Musa suka ce rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin Allah ka kamfato mana hakuri ka kwararo mana shi sannan ka sanya mu mutu muna musulmi haka mutanen annabi Dawud su ma suka ce walamma barazu li jalut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin suka ce Allah ka kwararo mana hakuri to addu'ar mabiya annabawa kenan to mu ma addu'ar mu kenan mu rinka addu'ar da zamu rinka yi kenan rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin Allah madaukakin sarki ya haskaka zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ya taimu gobe kuma sai mu tashi sabuwar sura suratul isra Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma ighfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin Allahumma adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin Allahumma waffiqna lis-siyam wal qiyam fi ma baqiya min ayyam hadha ash-shahr waj'alna min al-maqbulin ya rabbal alamin Allahumma waffiqna wa la اجعلنا من الموفقين يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعلنا من المحرومين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه ونسالك الدرجات العلى من الجنه اللهم انا نسالك خير الدعاء وخير المساله وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك رحمة من عندك ننال بها شرف كراماتك في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين مبارك